wake up, rain drop back in the rain. Got goddess it up. Heads up when I hit up. See what's from heat, got pouring it up. Rain drop wake up, rain drop back in the rain. Got goddess it up. Heads up when I hit up. See what's from heat, got pouring it up. With the rain, go forward with the thunder. Staring up this sky full of wonder. We gon' be right there with an under. And the flowers are forming rain. When the flames are buzzing inside. Get it on and turn up the fire. If the rain, you're left with the choir. In the storm of flowing rain.
Down, da 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 da